This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai, bari mu fara baku cikakkun labaran duniya.
To jama'a, tare da sallama ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karanto. 'Yan sanda a Najeriya sun ce a jiya Juma'a 'yan kunar bakin wake sun tada bam a sararinsu Bahana, inda suka hallaka mutane guda 13 da raunata guda 15 a filin masallacin Idi da ke birnin Damaturu a Najeriya. 'Yan ta'addar Boko Haram na ta ƙara zagi damtse wajen amfani da matasan 'yan mata wajen kai hare-haren kunar bakin waken da ake fargabar suna amfani da ɗaruruwan matan da suka sace ne wajen aikata wannan ta'asa. Jami'ai sun ce wata mata ce da ta dan manyanta tare da wata karamar yarinya yar kimanin shekaru 10 suka tada bamabaman da ana zaton karamar yarinyar mata mutu a sahun waɗanda bam din ya tada. A shekaran jiya Alhamis ma wani bam din ya tashi a cikin kasuwar garin Gombe a lokacin da mutane ke ta hada-hadar cefanan sallah karama. Ba dai wanda ya dauki alhakin kai hare-haren guda biyu, amma sun yi kama da waɗanda 'yan Boko Haram ke kaiwa. Boko Haram dai sun hallaka dubban jama'a a cikin shekaru 6 ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya. Amurka ta yi tur da harin Alhamis da na ranar Juma'a sun kuma saba layar taimakawa Najeriya, musamman ma da makwabtanta game da maganar yaƙi da Boko Haram. Jami'ai a Iraki sun tabbatar da mutuwar akalla mutane guda 80 a wani harin bam na kunar bakin wake da aka dana a cikin mota ya kuma tashi a yankin Diyala da ke gabashin ƙasar. Masu bada daukin lafiya sun ce mutane akalla guda 50 ne suka jikkata a mummunan harin da aka kai a cikin kasuwa daidai mutane suna sayayyar sallah a gari mafi yawanci da yake kunshe da 'yan Shi'a mai suna kan Bani Sa'ad. Mata da yara na cikin waɗanda harin bam din ya ritsa da su. 'Yan ISIS sun dauki alhakin kai harin da cewa su ne suka kai shi, inda suka sanar a kafar sadarwa ta internet. Sun ce harin sun yi shi ne kai tsaye ga 'yan Shi'ar. Garin Khan Bani Sa'ad yana daga tazarar kilomita 20 ne daga gabashin Iraki. A baya dai 'yan ISIS sun taɓa mamaye yankin Diyala kafin sojojin Iraki da mayakan Kurdawa su fatattake su, amma har yanzu ɓangarorin na ta wasan kura da juna. Waɗanda ake zargi da buɗe wuta a kan sojojin Amurka ɗin nan guda 4 a inda ake kira Chattanooga da ke Tennessee, sai an ce ya taɓa zuwa ƙasar Jordan yayi watanni 7 a shekarar da ta gabata. Bincike ya nuna Muhammad Yusuf Abdulaziz ya ziyarci ƙasar har sau 4 a baya kafin wannan tafiya da yayi wata 7. Masu bincike na ta ƙoƙarin gano ko Yusuf ya taɓa haɗuwa da wasu ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama a can Jordan. Hukumar bincike ta FBI na sun ce sun tabbatar takwarorinsu na ƙasashen duniya za su ba su haɗin kai, kuma suna ci gaba da neman haɗin kansu game da duk wani jawabi na zuwansa Jordan ɗin. FBI sun ce idan aka ce ga dalilin da ya sa maharbin wannan ta'asa ya aikata haka, to an yi gaggawa, sannan ba za a yi saurin cewa hari ne na ta'addanci ko a'a ba. Sai dai suna binciken lamarin a matsayin binciken manyan laifuffukan ta'addanci don samun damar zurfafa bincike. Hukumar sun ƙara da cewa suna nan suna ta bin diddikin duk tafiye-tafiyen da Muhammad ya yi don gano bakin zaren lamarin. Sun kuma bayyana cewa Yusuf yana da aƙalla bindigogi guda 2 da ƙila ɗaya siya ne a bisa ƙa'ida ta doka. Akwai kuma yiwuwar saɓanin hakan. Hafsan rundunar sojojin Janar Ray Odieno ya ce suna nan suna ta duba lamarin da yadda kuma tsaron wurin da ake atisayen sojoji yake gudana, inda buƙatar ƙarin tsaro ko a'a. Sojojin da aka bindige dai dukkaninsu zarata ne da suka samu lambar yabo a kan yaƙin Iran da Afghanistan, inji rundunar sojojin Amurka. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Prime Minister kasar Girka Alexis Tsipras ya sake sabon lalaci a majalisar zartarwa inda yayi musayar wasu ministoci da wasu musamman game da kin zabar da aka yi na ganin cewa suna da bukatar zaben da aka yi na tsuke bakin aljihu don raba garjama wanda yayi hakan ya zama musu shine mafita a kasar. Tsipras ya canza ministoci guda tara kama tun daga kan ministan ma'adanai Panagiotis Lafanasi da kuma inda ya maye gurbin sa da wanda ake kira Panos Sikalaitis wanda tsohon ministan ayyuka ne. Shi kuma Trifarin Alexiadis ya zama mataimakin ministan kudi biyo bayan murabus din Nadia Valavani. Christophros Venedakis masanin harkar ilimi shine ya zama ministan tsaro na mataimakin ministan tsaro. Daga ƙarshe aka nada wani masanin shari'a Olga Gravasali a matsayin sabon kakakin gwamnatin Girka. Girka dai tuni ta sami zakudawa game da maganar ceton gaggawa da bankin Turai yake neman bata. Tuni dai ɗan majalisar Girka suka sa hannu a dokar garan bawul din da za a yi wa tattalin arzikin ƙasar. Hakan ya sa ministocin kudin Turai sun amince da dankawa kasar bashin gajeren zango wanda suka tsara yin haka. Hukumar sararin samaniya a Amurka ta NASA ta saki wasu sababbin hotunan da ke nuna sansanin duniyar Plato wanda kuma hotunan sun nuna sararin Subahana a share wanda kuma yake dauke da alamar sanyi da daskarewa. An saki hotunan ne biyo bayan zuwan wani kumban da suka harba duniyar yadda kurkusasshiyar da suka kirata. Hotunan sun bayyana a ranar Juma'a jiya da suka saki fada da sararin Subahana suka nuna cewa wuri ne mai girman gaske. Masana kimiyya sun ce su waɗannan turarin tsauninnika da kuma fadaddar ƙasa suna nan wanda sun tabbatar cewa ba su gaza shekaru miliyan 100 da suka shuɗe ba, wanda hakan ya nuna cewa ba su kai duniyar da muke kanta ba wadda akalla ta shafe shekaru sama da miliyan 4.5. Hukumar ta NASA ta bayyana haka ne a wani taron da suka yi a jiya Juma'a a garin Florida a nan Amurka. Sun ce har yanzu ana ci gaba da bincike da kuma bin diddikin sirrin ita a wannan duniya daga masu sanin kimiyyar duniya. Daga ƙarshe za mu ji cewa kungiyar 'yan ta'addar ISIS sun ɗauki alhakin kai harin da suka yi a shingen 'yan sanda a kusa da babban birnin ƙasar Saudiya wato Riyadh. Jami'a a Saudiya sun ce wani yaro ne ɗan kimanin shekaru 19 ya tada nakiyar a lokacin da yake ƙoƙarin wucewa aka tsaida shi a wajen. Yaron ya mutu a harin bom ɗin wanda aka bayyana shi a matsayin wanda ya killa wuyan kawunsa wanda kuma kawun nasa soja ne a rundunar ma'aikatar tsaron cikin gida ta Saudi Arabia kamar yadda talabijin din kasar ta rawaito. Harin dai da ya kai a kusa da wani gidan yari ne da ake kira Hayar wanda yake dauke da daruruwan fursunonin yaki fursunonin da aka tsare bisa zargin ta'addanci ba bisa ka'idar bin doka ba suna kuma dauka ta hannunsu. Yan sandan kasar sun ritsa da wannan abu ya ritsa da su suna cikin koshin lafiya. Sannan kuma hukumar Saudi ta bayyana cewa ana ci gaba da binciken lamarin.
Labaran duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Ma sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani.
Love.
to Halima Azumi ya zo har ya shige.
Wallahi baka ga yau garas muke ba. Tun kotan da muka yi jiya.
Gaskiya.
Ya sallah gashi nan har yanzu garas.
Gaskiya gaskiya. Jiya an yi liyafar sallah da a ci ko?
An yi santi.
Waɗanda suka buga suna da yawa, waɗanda ba a san ma suna yi ba sun yi.
Wallahi Idris Fall wai yana sa shinkawa sai ya ce "Ce soir je pars en France." Na ce wai da yau da daddare France za ni. Na ce lallai. Ya ce na taɓa zuwa gidanki fa tun kuna First Church. Mun je
shekara da shekaru aru da suka shige sai ya tuna.
Sannan ya kalli Jamila ya ce ke ma 'yan Nijar ce.
To Halima yau shirin namu kamar na musamman ne, kin san mukan bada masu sauraron mu gurbi suna yin gaishe-gaishen sallah. Muna kirawo mutane 'yan Afirka 'yan gida da suke nan America su ma suna yin gaishe-gaishen sallah suna turawa ga 'yan uwansu a gida. To ya kamata yau filin nan mai yar gida.
Mu ma ai tuwo na mai na.
Yawwa ya kamata mu saki filin nan ga ma'aikatan mu nan sashin Hausa.
Daka shi daka tankadan bakin gado ko me ake cewa?
Awo.
Yau. Niko kaga har na kwaso takardu ashe to barin aje. Na aje.
Saboda haka bari mu mika wannan fili ga sauran abokan aiki da suke nan kusa, ba duka bane, saboda ko waɗanda suke aikin dare ko waɗanda suke aikin rana. Bari mu mika ga waɗanda suke kusa domin su yi gaishe da shi.
Room on fire. Hey, you know what to do.
Assalamu alaikum. Sunana Julie Gresham. Eid Mubarak.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Ibrahim Jarmai daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ina yi ma dukkan masu sauraron mu a Niger, Nigeria, Chadi, Kamaru da Ghana da ma sauran kasashe gaisuwar sallah. Allah ya maimaita mana ya kuma karbi ibada. Allah ya ba mu ci gaba. kuma ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashenmu na Afirka baki daya. Da ƙarshe ina kira ga jama'a da a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka domin fadakarwa, ilmantarwa da nishadantarwa. Kuma Allah ya sa mu ga tabadin badada cikin koshin lafiya. Nagode. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can feel my face when I'm with you. My love is, my love. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me.
Assalamu alaikum. Jamila Kabiru Fage ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ina yi wa dukkan masu sauraron mu da ƴan uwa da abokan arziki gaisuwar sallah. Allah ya maimaita mana ya kuma karbi ibadar mu. A ci gaba da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. I'm feeling cool, I'm feeling tight. I take my chance, but now it's alright. This is how you feel when you do things right. Some came here to party, some came here to fight. Maybe champagne popping, let the music flow. Lose yourself in front of this control. Anyhow we be, where we go. It's official, it's just how we go. I'm not a politician, you know, a magician. I think you know, and that's why I get that about a word. Come on, mission, or you be that about man. You go tell me if them know they dance, or where you come from. Start the competition, I get a million. Dancing no need no education. Just move to the right, bend up your waist and jump like you like. Yeah, you dey get them. See, it's so easy. Don't need no coach to show you how to do it. Celebration, show them your FPC. Do it tonight, cause you know it's very easy. Hey, I see the people looking at you. Are you on for them? One love in the building, catch the vibe, I'll get you feeling. I'm feeling cool, I'm feeling tight. I pay my taxes and it's alright. This is how you feel when you do things right. Some came here to party, some came here to fight. The champagne popping, let the music flow. Lose yourself in front of this control. And you have to be sharp, it's how we go.
Jama'a assalamu alaikum. Ni ne Sarfila Hashin Gumal daga nan BOA Hausa. Ina miƙa godiya ta ga dukkan masu sauraron mu da fatan an yi sallah lafiya. To Allah ya maimaita mana ya sa muna da ran da zamu ga tabbaci. Assalamu alaikum.
What you're saying to keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure.
That's for sure.
And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord.
Assalamu alaikum, ni ne Muhammad Lalo daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Nema dukkan masu sauraron mu gaisuwar sallah. Allah ya maimaita mana ya kuma karbi dukkanin ibadun mu. A ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Celebrate.
Jama'a assalamu alaikum. Ni ne Salo Garba daga nan sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC. Ina yi ma duka masu sauraron mu gaisuwar sallah. Allah ya maimaita mana ya kuma karbi ibada. A ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na murar Amurka. A huta lafiya.
Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along.
Assalamu alaikum, ni ne Abdulaziz Adli Toro daga nan sashen Hausa na murai Amurka Washington DC. Ina ma dukkan masu sauraron mu gaisuwa barka da sallah. Allah ubangije maimaita mana ya kuma karbi ibada. A ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murai Amurka.
Halima kema zaki gaisuwa ne ko dai mu rufe kawai mu tattara kayan mu
kenan mu tattara dan da sauran jama'a sun yi mu sai dai mu ce muna ma sauraron mu godiya ta musamman
haka
da kauna da so da addu'o'i Allah ya bar mu tare kuma Allah ya maimaita mana
amin
muna godiya sosai
amin summa amin kuma musamman ma da ya kamata mu mika godiyan mu ga yan majalisar abari ya huce na Facebook wato muna da membobi wajen 80 da wani abu wanda ba zai yi a ce za a iya ambaton sunan kowa da kowa daidai ba zai yi ba amma dukkan ku muna sane da ku muna murna kuma muna farin ciki da irin gudumar da kuke bamu a wannan zaure na abari ya huce haka ma yan majalisar abari ya huce na Blackberry BBM su ma muna musu gaisuwa ta musamman kuma da fatan cewa suna nan lafiya kuma an yi bukukuwan sallah ana kan bukukuwan sallah lafiya Allah ubangiji ya maimaita mana Halima
amin ya Allah
amma azumin bana ya tafi da wuri
ya tafi da wuri amma ya yi wahala
wahala amma ni gaskiya ban taba ganin azumin da ya tafi min da wuri
na ganin ya yi gudu amma ni dai ban taba jin jikin azumi ba na ji jiki wannan karo
a wannan karo
eh ta hilani nake muku kawai in na shigo in dake
to ma sauraro Allah ubangiji ya maimaita mana
amin Allah ya sa mun yi ibada karbabbiya
amin summa amin murati ali alqadru ali rabbi khushir najali
الخلق الاربعه اسمع عليه الخلق الاربعه
karatu yana da muhimmanci. Allah subhanahu wata'ala kansa a cikin Alkur'ani cewa ya hala yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun, shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai? Kin ga ba za su taba zama daidai ba. Sannan Allah subhanahu wata'ala ba abota mai da jahilci, har rantsuwa yayi cewa jahili ba zai shiga aljanna ba. To kin ga dukkan musulmi kowa maza da mata kowa yana son aljanna. To in dai kana so kana son ka shiga aljanna, to wajibi ne kashe ka nemi ilimin nan.
Shugabar kungiyar tallafa mata musulmi Imwan Hajiya Rabi'atu Sufyan kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirin Hantsi domin jin ƙarin bayani. A kasance da sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
To ga kuma labaran amma a takaice kafin mu karkare. Yanzu haka sai mu ce labaran da aka samu a ranar Juma'a a jiya. Yan sandan Najeriya sun ce ƴan kunar bakin wake sun tada bam a sararin Subhana a filin Idi, inda suka kashe mutane 13 suka raunata kuma su guda 50 a damaturin Najeriya. ƴan ta'addar Boko Haram dai sun zage damtse wajen yin amfani da matasan mata wajen kai hare-hare da kunar bakin wake da harbe-harben jama'a, inda suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma inda za a ce matan da suka yi amfani da su yawanci ana kyauta zaton waɗanda suka sace ne a lokutan baya. Jami'an sun ce wata mata ce ta manyanta da kuma wata ƙaramar yarinya 'yar shekara kamar 10 suka kai wannan hari.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.